Masoyan mu suna tare da mu ba su gudunmu masu san su raba mu la ilahi bisa kansu sun yi su bincika dan su ruce shirin mu shekara dubu a waka bakucin mulki na ai akwai tawagata wanda ba su soran kowa ina muku addu'a masoyana sai ku ce amin 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 think I've been so bad man to turn anamin 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 duk abun da ya same mu sai mu ce kadara ne maganin masala ne ci gaban nasara ne ciwon mugu mugu duk abin shi bai maza ne ciwo ba mutuwa ba layya ba tsira ba to wai kai yaya ne ya kamata ka gane zamani da riga ne ai wane ba ta wane mai hankali sai gane batu su discrimine ne tale kyale share makiyan diya wane. Production.